chalele. La zomo chalele. Junex chalele. Junior Levitin chalele. La zomo chalele. Chalele ubangiji. 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 La zomo chalele. Chalele ubangiji. 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 Kukirani chalele. 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 Kukirani chalele. 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 If my lips are sealed, then my heart will do the talking. I'm steady on a mission, even when I got no talking. Na da wankana sakodoci an gabana. Almasihu nake gani ba wani a gabana. Wasu mutane so suke su sa yaran a rana. Amma ci gaba nake dan Allah yana taimakona. Bana clubbing, kuma bana shubidubidu. Me ya hada university da bakari duku. We rest still not against flesh and blood, but the power that works against the will of God. They wanna push me to the wall, but I stand like a rock. I got Christ, I can't even speak. Brock, I wanna drag your cross from town to town. In Dinga Zagayada, she come on round about. I am his and he is mine, touched by majesty divine. He's the reason I am living and the blessings I'm receiving. That's my shalele. Shalele, ubangiji. Ubangiji, ubangiji. That's my shalele. Shalele, ubangiji. Ubangiji, ubangiji. Kukirani shalele. Shalele, shalele. Shalele, shalele. Shalele, shalele. Kukirani shalele. Shalele, shalele. I'm preaching Christ, not me. Cause if I preach me, then Lucy, I ain't far from me. We taking communion, orders are sipping gin. And the stuff God, I'm feeling like with odd or grim. Odd or grim. I, Jesus is the final answer. Without him, man, I'd rather die of brain tumor and cancer. Haka muke kungurawa. Da almasihu muke imanta da yang adawa. Na zama shalele. Albarkun ubangiji yasa ina tsalle. Shedan bai iya rike ni kaman ruwa a kwando. Na hana shi sakewa kaman maciji a wando. A kursiyin uba nake ta shana wa. Tun daga nesa za su ga ina ta more wa. Na yi fresh dan bulbul har na yi kumatu. Dai da dai nake sakewa kaman karatu. Na zama shalele. Shalele ubangiji. 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 Na zama shalele. Shalele ubangiji. 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 Kukirani shalele. 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 In kana samun kwanciyar hankali da zaman lafiya ka zama shalele. In kana samun albarkun ubangiji da alherin sa ka zama shalele. Kai ka zama shalele. Kai ka zama shalele. Shalele ubangiji.
Mix and master by KDS.